بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين sha'uku ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 23 ga watan Disamba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin wannan littafi nashi Qiyam Ramadan yace Lailatul Qadri wa tahdiduha tare da cewa mun shiga cikin wannan fasli amma saboda lokaci ya kure mana muka tashi sai yasa zamu dauko shi baki daya yace lailatul qadri da kuma bayani akan wace rana ce ta kamar man lailatul qadri sai maka bayani game da falalan lailatul qadri da kuma cewa yau ce lailatul qadri wadannan alamomi ne ake gane cewa yau ce lailatul qadri al faqaratu thaniya faqaratu biyu wato gaba ta biyu yace wa afdalu layalihi lailatul qadri mafi falala daga cikin dare rakin watan azumi shine daren Lailatul Qadri ya kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man qama lailatul qadri thumma wuffiqat lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace wanda ya tashi daren Lailatul Qadri yayi ibada kuma aka datar da shi ya dace da Lailatul Qadri din yana cike da imani da Allah kuma yana mai neman ladaye wannan ibada za a gafarta mishi zunuban shi duk baki daya wadanda suka gabata wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace Bukhari da Muslim da wasu malamai suka ainihin ruwaito shi ta hanyar Abu Huraira Al-Imam Ahmad ma ya ruwaito shi ta hanyar ainihin hadisin Ubadatu dan Samit to a tsohuwar tabi'a ta wannan littafi tsohon bugu kenan a daidai ƙarshen wannan wuri ya sa gusira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara to wannan lafazi na wa ma ta'akhkhara sai daga baya da yazo ya bincika wannan hadisi sai ga lafazin wa ma ta'akhkhara da yazo cikin wannan hadisi bai inganta ba dan haka ya cire shi shine tambihin da ya a kasa al faqratu thalitha gaba ta uku a sheikh yace wa hiya lailatu 27 min ramadan ala al arjah daren lailatul qadri shine daren 27 ga watan azumi wannan ita ce magana mafi karfi daga cikin maganganun da malamai suka yi wa alaihi aktharul ahadith da yawa ko mafi yawancin hadisai haka suke nunawa min ha daga cikin wadannan hadisai hadithu zirr ibn hubaysh akwai hadithin zirr dan hubaysh qala zirr dan hubaysh yace sami'tu ubay ibn ka'ab yaqulu naji ubay dan ka'ab yana cewa wa qila lahu labari aka baiwa Ubay dan Ka'ab cewa inna Abdullah ibn Mas'ud yaqulu Abdullah dan Mas'ud yana yin jawabi yana cewa man qama sanata asaba lailatul qadri wanda di ya miki a kowane dare cikin shekara yayi ibada tabbas zai dace da lailatul qadri kullum ka tashi kai ibada kullum haka a cikin shekara to tabbas zaka dace da lailatul qadri wa qala Ubay radiyallahu anhu sai Ubay Allah ya kara mishi yarda yace rahimahullahu Allah ya ji kan Abdullah dan Mas'ud arada Allah ya takilan nasu yana nufin ne kada ya sa mutane su sakaci su kwanta cewa sai ranar kaza shine za su tashi ibada dan haka ya ban musu matsala a rufe yace kai ta ibada kawai mun fahimta ma'ana ashe manyan malamai in sun yi kuskure ba zagin su ake ba ashe girmama su ake ai musu addu'a sai a nema musu kyakkyawan mafita kamar yadda malam mai risala ya ba musulmi shawara don ga Ubay ibn Ka'ab yana ganin Ibn Mas'ud yayi wata ɗayar hikima wajen bayyana wani abu yana tsoron kar ya bayyana cewa ranar Lailatul Qadri ranar kaza to sai ya fahimci cewa tunda haka ne ya jama'a kullun ku tashi ku yi ibada za ku dace da Lailatul Qadri kaga ba ayyana maka ita ba to sai Ubay yace ai Ibn Mas'ud yayi haka ne dan kada mutane su dogara cewa ai ranar kaza ce ga Lailatul Qadri ya zama ba sa yin wata ibada sai a wannan rana kawai to amma kaga sai da yayi mai addu'a yace Allah ya ji kanshi to akan haka Ibn Taymiyyah ya littafi Raf'ul Malami anil A'immatil A'lam dauke zargi daga manyan malamai ma'ana manyan malamai ba a zargin su idan sun yi kuskure me ake musu addu'a ake musu sai a aje kuskuren su sai a dau daidai din da aka gane cewa shine daidai wallazi la ilaha illa huwa yace na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi innaha la fi ramadana lailatul qadri tabbas a cikin watan azumin ramadana take mas'ala ta farko kenan yahlifu ma yastafni mai riwaya yace Ubay ibn Ka'ab rantsuwa yake yi baya yin ko to gaskiya tunda ya san abin da yake fadi zahir ne kunnuwan shi sun jiye mai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubay yace wa wallahi kuma na rantse da Allah inni la a'lamu ayya lailatin hiya ni na san kowane dare ne daren lailatul qadri hiya lailatul lati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qiyamiha shine daren da manzon Allah ya umarce mu da mu tashi mu yi ibada a cikin shi hiya lailatu sabihati 27 shine daren da safiyar za ta waye a 27 idan yau muka wunin yau azumi 26 in dare ya zo to wannan daren shine daren gobe to shine daren 26 tunda gobe zamu azumi na 27 afwan gobe zamu azumi na 27 to wannan daren to shine daren 27 din ya kamata mutane su fahimta yanzu yau muna ainihin ranar takamaimai hakikanin al'amari yau ranar talata ce yau daren talata ne daren talata ne yau litinin ta fita baki daya tunda san da rana ta fadi a dazu wajen karfe 6 da kwata to shikenan litinin ta fita yanzu daren talata kenan wayewar garin gobe da safe sai a ce wunin talata idan rana ta fadi a gobe to ranar talata ta wuce daren talata ya wuce an shiga daren laraba haka abin yake to da annabi ya bada falala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi hadisi kyakkyawa annabi yace wanda ya mutu a ranar juma'a ko daren juma'a wannan mutum Allah zai ketarar da shi daga tambaya ko azabar kabari to wanne ne daren juma'a shine ranar alhamis idan rana ta fadi to wannan ainihin yammaci da wannan dare da aka shiga to daren juma'a kenan to duk wanda ya mutu a wannan daren to ana fatar mushi alheri insha Allah haka in wayewar garin juma'a gari ya waye har zuwa rana ta fadi wunin juma'a kenan to in mun fahimci wannan da kyau yace hiya lailatu sabihati 27 shine daren safiyar 27 ma'ana yau daren to gobe za a yi azumi na 27 to wannan daren shine ake nufi a ƙarƙashin haka dare yake fara zuwa sannan rana ta zo mun fahimci wannan da kyau ko wa amaratuha yace alamomin da za a gane cewa yau ce lailatul qadri an tatlu ash-shamsu fi sabihati yawmiha bayda'a la shu'a'a laha shine rana za ta bullo a wannan safiyar wunin da zai kasance lailatul qadri yace za a waye gari wannan rana fara kuma babu ainihin wato zafin rana tare da ita zaka ji shi wuni ne mai sanyi to wannan ya nuna cewa wannan wuni to daren da ya gabata daren lailatul qadri ne sannan a wannan dare zaka ji duk abubuwa masu haushi karnuka da makamantan su zaka ji sun natsu saboda mala'iku sun zo sun cika duniyar nan zankame duk inda suka ga mu'mina ko mu'mini sai sun yi mishi sallama koda baka ji sallama ba suna yi tunda Qur'ani ya bada labari salamun hiya hatta matla'il fajr har sai alfajr ya fito to shikenan daren lailatul qadr ya wuce ورفع ذلك في روايه الى النبي صلى الله عليه وسلم اكن وات روايه ابي دان كعب يدنغنت wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi marfu'i domin da jidda ya gaba bada bayani sai yace to daga annabi ya samu wannan ya zama marfu'i kenan Allah ya shiryar da wannan hadisi al-Imam Muslim da wasu malamai suka ruwaito shi hadisi ne sahihi to wannan hadisi shike haddade mana yake kayyade mana cewa lailatul qadri takan kasance ranar 27 ce to malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala maganganu kamar 40 zuwa 40 da wani abu al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di ya zubo su cikin Fathul Bari wannan yace kaza wannan yace kaza to amma shi Ibn Hajar sai yayi wani tarjihi ya tabbatar da wata magana sabanin wannan shi kuma sai yace shi abin da yake fahimta shine Lailatul Qadr dai tana ainihin jujjuyawa ne wata shekarar ta zo a 21 wata da 3 wata da 5 wata da 7 wata da 9 yace to shi abin da shi kuma iyakar nashi binciken ya kai gare shi kenan to amma shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya dauki wannan hadisi yaga tun daga sahabi yayi fassara yace ga wannan rana to a tsaya akan fassarar da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mashru'iyyatul jama'ati fil qiyam shar'an tayin sallar jama'a game da ainihin qiyam ramadan in aka zo yin sallar tarawih to shari'a ta shar'anta mana cewa ayi a cikin jama'a al faqratur rabi'a gaba ta hudu yace wa tushra'ul jama'ati fi qiyam ramadan an shar'anta yin sallar jam'i wajen qiyam ramadan bal hiya afdalu min al infiradi yin sallar tarawih ma a jama'a yafi falala fiye da ayi dai liqamati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam laha bi nafsihi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaida sallar jam'i a tarawih da kanshi wa bayanihi li fadliha da kuma bayanin da annabi ya ga falalar sallar jam'i a cikin sallar tarawih da cewa da yayi kama fi hadisi abi dharr radiyallahu anhu kama yadda yazo a cikin hadisin abu dharr qala abu dharr yace sunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ramadana mun azimci watan ramadana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zalika fadlullahi yutihi man yasha'u fa wadannan sahabbai Allah yayi musu falala ina za mu gane Allah ya musu falala kai yanzu baka isa ka ce sunna ma'a rasulillahi ba sai ka ce sunna ma'a malamin garin mu amma su sai ce sunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama to akan haka ne muke son jama'a su gane a cikin duk halittar Allah baki daya mutanen da suka fi falala da daraja da daukaka da albarka sune annabawa sune manzanni da annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihina haka Allah madaukakin sarki ya lissafa mana waɗannan mutane wa man yuti'illah war rasula wa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa Allah yake duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar alkiyama wannan mutum in ya samu aljanna to zai zauna tare da annabawa da siddiqai suwaye siddiqai a cikin kamar cikin bani Isra'ila kamar kwatankwacin uwar annabi Isa Maryam kenan wa ummuhu siddiqa uwar annabi Isa Maryam in ka dawo cikin wannan al'umma ta mu kamar Abubakar da Aisha As-Siddiqu Abu-Siddiqa shi siddiqi Aisha siddiqa shi da Aisha to kamar irin waɗannan sannan wa shuhada da waɗanda suka samu daraja da daukaka ta shahada kamar suwa su sayyidina Hamza da makamantan duk waɗanda suka biyo wannan tare da cewa shahada wata ran annabi yazo yace suwa kuke kididdigewa masu mutuwar shahada sahabbai suka ce wanda aka kashe a filin daga annabi yace zuciyar suka ce yace ashe ma shahidai ɗan kadan ne a al'umma ta kenan yace wanda gobara ta cinye shi yayi shahada wanda ruwa ya haɗe shi yayi shahada matar da ta zo haihuwa garin Naquda ta mutu tayi mutuwar shahada wannan duk ba falala aure ake nuna mata ba to shi yasa annabi ya koya miki duk sanda Naquda ta turke miki ba rubutu za a yi a kawo miki kisha ko ana yayyafa miki ba me za a yi sai ki addu'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ko mutuwa kikai kin mutu kina me kina kiran Allah kuma daga harshen wa wannan addu'a ta fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari al-imam abu dawud da sun fitar da shi mun fahimci wannan ka je ka koya matarka ka koya wa kanwarka ka koya wa yarka waɗannan addu'o'i fa ta hanyar haka ne za a ƙara sarugurguje waɗannan tariku duk wani zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce a ciro a ce in ka shiga hali kaza ga yadda za ka yi in ka shiga hali kaza ga yadda za ka yi sun kama ka za su je su filla kanka ihu ba zai kwace ka ba akwai wani bawan Allah annabin Allah manzon Allah ɗaya daga cikin annabawa masu daraja a wurin Allah lokacin da kifi ya haɗe shi wannan kifi da ya haɗe shi a cikin duhun kifi a cikin duhun teku wane ne yake jin shi amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahumma Allah
a lokacin da kifi ya hadiye annabi Yunus me yayi sai ya rinka shine Allah yace wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wannan addu'ar Allah kadai ya san power wannan addu'ar. Manzo Allah yake duk wanda ya shiga bakin ciki ko kunci ko damuwa yazo yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kowa kaje ka karantar da danka, ka karantar da matarka, babanka, babaka, duk wanda ke karkashinka ka karantar da su irin waɗannan zikirori. Duk sanda aka zo kama ka aka yi zuwa za su yi lalata da ke da ƙarfi kaza kaza, duk sai a bisa ki zo kina yin irin wannan addu'a. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah. Sarki ya tabbata gare ka, kuma ni dinnan ɗaya daga cikin waɗanda suka zalunci kansu ne, ma'ana ina furuci da laifina. In wani laifi ne maka ya Allah haka saka ni akan wannan kangi, na tuba ka yafe min ka fitar da ni. Me yafi wannan albarka saboda Allah? Imam al-Bukhari ya rawaito wannan addu'a sahihi ya ce. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? To idan an gane wannan, to shine sai suka ci annabi ya ci gaba da lissafawa, yace matar da ta mutuwa wurin naƙuda ai shahada. Sa'annan mutumin da akwai ciwo da Bahaushe yake kira bulala, wani ciwo ne za ka ya fito haka ruɗu-ruɗu a cikinka. Annabi ya ce duk wanda irin wannan ciwo ya kashe shi ya yi mutuwar shahada. Haka tuberculosis shi ne bakon dauro ko? Bakon dauro ko? Ciwon fuka, ciwon fuka, ciwon fuka. Annabi ya ce duk wanda wannan ciwo ya sanadin mutuwar shi, wannan mutum ya yi shahada. Annabi ya lissafo abubuwa ga sunan, sa'annan aka ce yana daga alama mutum ya yi shahada, ya cika da imani. A ga lokacin da ya zo mutuwa sai aga gumi yana tsatsafo mishi a goshin shi haka. Alama ce ta iyakar wahalar shi kenan, baki ɗaya ta gama zubewa sannan ya bar duniya. Hadisi ne sahihai suna nan cikin sunan Abi Dawuda. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني دي يجي روما كسويا كاو سكن ببال لتافن شي أحكام الجنائز وبدأها دي انك جيكا كران تازا دا ألاموني دا زاسة سبتا كتكا دا إيماني تو من فهمتوانا دي كيو كوجما تو ودنن متاني صحبي سوني ميكي سم مكاو مكا درجة سودان كغاني سو مو كاو مكا الله يتي فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ما زجل فيها والشهداء. Sa'annan ya ce was-salihina, da bayan Allah na gari mutanen kirki, sai ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa, duk wanda ya zama a aljanna yana zaune tare da annabawa da siddiqai da shuhada'u, ai ya samu abokan zama na gari. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Eh kenan. Waɗannan annabawa da suka fi kowa daraja a cikinsu, gaba ɗayansu wanda ya fi kowa daraja, waɗanda suka fi kowa daraja su ne guda biyar, su ne ulul azmi minar rusuli. Allah ya ce wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Waɗannan annabawa su ne annabi Nuhu, annabi Ibrahima, annabi Musa, annabi Isa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Baki ɗayansu sun fi duk wani annabi manzo daraja a wurin Allah, su biyar ne. Su kuma dinnan in ka zo ka tsatsage su baki daya, wanda ya fi kowa daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sa'annan sai annabi Ibrahima, sa'annan annabi Musa. Malaman tauhidi suka ce to anan aka tsaya, annabi Nuhu da annabi Isa ba a iya fifita wani a tsakanin su, anan sai dai a tsaya kan kanka. To in ka dubi waɗannan biyar, muka ce wane ne ke sama? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To waɗannan sahabbai mabiyan waye? Mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama. To kar ka manta da cewa kakan samu daraja gwargwadon darajar malaminka ko gwargwadon darajar makarantar da ka fito ko? In aka ce makaranta ka za ta yi sunan kokarin dalibai, ko da kai kai na kashin baya a cikin set ɗinka, idan ka fito daga makarantar me ake ganin ka? Kana da ilimi, saboda makarantar tana da wata karina, tana da wata daraja tun da can da ta samu. In aka ce wannan ɗaliban makaranta masu faduwa jarabawa ne, ko da wannan shekara kai ne ka zama zakara, kana fitowa aka ce makaranta kaza, sai a ce ai haba da Allah wannan duk kashin baya ne. me yasa saboda ganin inda ka fito to abinda muke so kowa ya fahimta shine tabbas annabi ya fi kowa daraja kenan in kai lura da wannan lissafi da muka yi maka ko to ya fi kowa daraja to mutanen da suka musulunta suka yi musulunci tare da shi sun fi kowa me kenan sun fi kowa daraja sune zuwa sune al-muhajiruna wal-ansar Allah yake was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wallazina taba'uuhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha yake wa zalika huwa al-fawz al-'azim al-imam as-suyuti yarwaytu a cikin littafin shi ad-durr al-mansur fi at-tafsir bil-ma'thur yace baki ɗayan sahabban manzon Allah an kai rantsuwa cewa na rantsi da Allah dukkan su ɗan aljanna ne yace babu kafara akan ka kai daidai tunda Allah ne ya ba su yace was-sabiqunal awwaluna wadanda suka fara shiga musulunci da wurwuri din nan minal muhajirin daga cikin wadanda suka yi hijira daga Makka ko daga wasu kasashe suka taho Madina wal ansari da mutanen Madina Allah da kanshi sai da yabi mutanen Madina yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana su suka mallaki kasar Madina kuma suka mallaki imani yuhibbuna man hajara ilaihim duk wanda ya hijira ya taho gare su suna son shi in suka dau abu suka bashi Allah yake wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su da sauran bukata abin da suka baka sun baka kenan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa koda wannan abu nasu ne sun ware na musamman sai su dauka su baka ka tafi har yanzu akwai malamai cikin malaman mu wadanda ke Jami'ar Islamiyya suna kwatanta waɗannan abubuwa wallahi duk abin ka kalla hannun shi kace ina san wannan sai ce na baka bai samu ya shiga wancan karkashin aya dan me domin wannan ainihin yabo da Allah ya yi musu yayi wa mutanen ina ne mutanen Madina to wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa muna tsaye sai wani dalibi ya ga wani littafi kyakkyawa na nahwu da sarf a hannun wani malami yace akramakallahu wannan littafi ina son sai ce na baka sai kalmar ma da ya amfani sai yace huwa laka ai naka ne ma wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa sai Allah yace wa man yukashuha nafsihi wanda ya kashe bakar ruwar da ke cikin zuciyar shi wa ulaika humul muflihuna tabbas wannan yana daga cikin masu samun rabo suwaye al-muflihuna Allah yake qad aflaha al-mu'minuna mu'mine kenan can karshe sai yace sune ɗan aljanna jama'a mun fahimci wannan ayoyi da kyau ko to Allah ya bayyana yake wal ansari sai yace wal ladina taba'uuhum bi ihsani da waɗanda suka biyo bayan muhajirai da ansar da kyawawan halaye na gari dukkan mutum daga kan tabi'ai har duniya ta tashi mun shiga karkashin waɗannan ayoyi amma in mun bi su da kyautatawa amma su tunda masu kyautatawa ne sai Allah bai ce in sun kyautata ba tunda sun kyautata ya gani amma mu kuwa ba za mu shiga karkashin su ba Allah ya ce sai in mun bi su da kyautata hali mun fahimta ko walladina taba'uhum bi ihsanin sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu tun anan duniya ba a je lahira ba Allah ya ce na yarda da su su ma sun yarda da ni yarda Allah ba irin yarda ta ce ko taka ko ta sarkin garin mu ko naku ba yadda zaka iya bata mishi rai daga baya yake na fasa in Allah yake ya yarda da kai shikenan yasa Hafiz ibn Abi Balta'a da yazo yayi wani aiki wanda yake a zahiri kamar danyen aiki ne ya rubuta wasiqa yana neman kamar tuna asirin musulmi ya aika kafirai aka je aka kwato wasiqa daga hannun matar da ya aika aka zo aka tara jama'a aka karanta annabi yace me yasa kai haka yace wallahi ba munafinci nake nufin yi ba manzon Allah kuna da dangi a Makka in an tafi yaki za su tare muku dukiyar ku ni ku bare ne cikin ku nazo in aka tashi yaki za a bar kaya na shine ne musu wannan ko za su dan ji dadin hannun da na dan sa musu wajen yi bayani su dan je maka su tare min dukiyata sai Sayyid na Umar yace ya manzon Allah wannan munafiki ka banni in sare wuyan shi manzon Allah yace rabu da shi ya je yakin Badar Allah ya leka zuciyarsa yace duk abin da suka so su yi an rufe fayil din su su yan aljanna ne zunubi baya shiga sai dai lada to waɗannan sahabbai kenan masu irin wannan daraja da daukaka da mukami da suka samu a wurin wa a wurin Allah ta harshen Allah madaukakin sarki da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani da cikin hadisai sahihai sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam wataran da yazo sulhun Khalid ibn al-Walid da shi da Abdurrahman ibn Auf suka fada sahabbai ne dukkan su amma Abdurrahman ya riga shiga musulunci Khadi wannan sai ya zagi Abdurrahman, sahabi ne ya zagi sahabi ba, amma manzo Allah yace la tasubbu ashabi, yace wallahi ku daina zagan mun sahabbai, ku daina zagan mun sahabbai. Yace na rantse da Allah, ciyarwar da ɗayan ku zai dauki zinaran da yake dutsen Uhud ya bayar sadaka, bai kai tafin da dino da sahabi na ya dauka ya bayar ba, yace kai bai ma kai radi ba. Ma'ana dutsen Uhud din nan wani katafaren dutse ne a Madina, to a samu zinare gold ka bada shi sadaka, kai da kake da kai da irina da sauranmu mu bayar sadaka. Amma wannan sahabi na annabi ya ɗibi rabin tafi na dabino ya bayar sadaka na shi ya fi namu, saboda abun wata daraja ce da su suka samu, shi yasa sadaka su ta samu daraja daban-daban da tamu. Yanzu idan talaka ya ɗauko wata shadda mai tsada da takalmi mai tsada da hula mai tsada da agogo mai tsada, in ya sa me za a gani ga waɗannan masu arhani? Dan shi ma mai arhani talaka ne. Ko idan babban mai kuɗi ya kawo farin yadi wannan farin koflin haka ya sa aka goge, ya kawo hula irin wannan dankwara ya kafa da takalmin shi gashi nan ɗan bakin hanya ya sa, sai a ringa ganin wannan made in kaza da kaza ne, wannan made in England ne. Saboda me? Ashe wai saboda personality din, mun fahimta. To darajar sahabbai din ita ce ta daraja wannan sadaka ta su, kasan darajar mu kuma ita ce ta sauke ta mu duk girmanta. Kuma kai zaka hada kanka yanzu ko dan fodiyo mutum ya zamani da shi, zaka hada kanka da shi, to balle waɗannan da annabi zaka ji sun ce mun yi azumi tare da annabi, mun ci abinci tare da annabi, mun je yaki tare da annabi, mun yi kaza tare sallallahu alaihi wasallam. Ai da bambanci, the difference is clear ko? Yawwa. To shine Allah ya yabe su, yace radiyallahu anhum wa radu an, yace wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah ya tattala musu aljannatai, Allah baya kyauta aljanna daya. Mafi karancin wanda za a baiwa aljanna shine mutumin da tun da yazo duniyar nan bai taba aikata alkhairi ba, amma akwai imani daidai da kwayar zarra a zuciyar shi. Zamu zo mu karanta hadisin shi a Bukhari, duk sai kowa ya shiga aljanna, ɗan aljanna sun shiga, ɗan wuta sun shiga, shi kadai sai a aje shi can gefe gashi nan yana jiran sarautar Allah tukuna katafaren mulki. Sai ya yunkura yace ya Allah, ni kadai na rage a waje, a taimaka a matsa da ni kusa da aljanna, a juyar da fuskata ta rinka kallon aljanna, abinda nake so, arzikin da nake so kenan. Sai Allah yake ya kai dan adam, kayi alkawari in aka biya bukatar nan taka baka sake roƙon wata bukata, sai ce na rantse da girmanka da darajarka bani sake roƙon wata bukata. A juyar da fuskata a rinka hangen aljanna kawai ya isa, wannan wuta da aka sa nake kallo warinta da doyinta ya ishe ni. Sai a juya da shi sai kalli aljanna din, ya kalla ya shuru, to ni dai nake na yi alkawari. Sai ce ya Rab, ya Ubangiji, a matsa da ni kusa da aljanna din nan. Sai Allah yake dan adam ka cika yaudara, yanzu ka gama rantsuwa kana alkawari. Yake ya Allah kar ka banni ni in zama ni ne matsiyaci cikin al'umma, kowa ya samu ya haye, ni ina nan a waje. Sai ya ce a matsa da shi. Sai an matsa da shi ya hangi ni'ima da ke ciki malam, inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fatihin, azan cikin hikima Allah duk abin da kake so akwai a aljanna. Yake lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, duk abin da kake so sai ka gama lissafa, sai ya ce to wannan fa sai kace ina so, wannan fa sai yanzu ina, wannan fa ina so, sai an baka kaza ma abin da baka taba sani ba ma za a baka. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai Allah madaukakin sarki yace to a matsa da shi. Sai an matsa da shi can sai ya sake yunkuri yace ya Rab, ya Ubangiji, wannan aljanna a shigar da ni mana. Allah yake kai dan adam ka cika yaudara, ce ya Allah kar ka bari in zama ni ne ashqal qaum, in zama ni ne matsiyaci cikin duk mutum duniyar nan. Sai Allah yake ku shigar da shi, an ba shi wannan aljanna kuma an ninka mishi ita ninki go. To aljanna kwaya daya Allah yake sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin, masu tsoron Allah an yi musu tattalin aljanna kwaya ɗaya kawai da kai fadin sama da ƙasa. To aka ce za a bashi goma, wannan shi bai taba aikin alheri ba a rayuwar shi. Ina kai da kai sallah, kai azumi, kai sunna, ka guji bid'a, wane mutum? To shine Allah madaukakin sarki yace ya tattalawa waɗannan sahabbai aljannatai ba aljanna ba. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? aljannatai Allah ya tattalan musu yace tajri tahta al anhar koramuna gudana a karkashin aljannatai din don akwai korama giya ce a aljanna ga ta nan jarariyar giya amma an shata ba a maye balle abu ga nono ga ruwa mai dadi ga koramunan suna gudana abinda kake so shine za ka ci ba tsufa ba wahala ba cefane mata ba haila rayuwa ce al-abadiyya shi yasa ake cewa duk waɗannan abubuwa da aka ce maka ba kyau kai haƙuri in ba haƙura kai ba al'amuran duniyar nan sai sun fuzje ka kuma su fuzje ka kana nawa zaka karabu da duniyar to shikenan kuma in kaje ka shiga cikin azaba kenan da wamammiya to shi yasa kullun kaga sai a ce ka bar son zuciya ka bar shirka ka bar bid'a wallahi kaunarka ake shi yasa aka ce maka haka ba dan haka ba sai a baka ka halaka to kuma in an baka ka halaka shi ma wanda ya sani ya shiru ai ya halaka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to kun ga wannan aya suwa ne taya ba sahabbai ko to sai Allah daga karshen Qur'ani sai ya nuna mana mutanen kirki cikin suratul hashr wacce cikin suratul tauba take aya ta 100 ko 101 wannan kuma cikin aya ta 10 ko 11 Allah madaukakin sarki yace wallazina ja'u min ba'dihim mutanen da suka zo bayan waɗancan sahabbai ya suke zagin sahabbai suke a addu'a suke yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman yan uwan mu da suka riga mu lahira da imani Allah ka gafarta musu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sanya kiyayya da gaba da wani kulli a cikin zuciyar mu game da mu'minan da suka riga mu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai mai tausayi ne mai tausasa ne ka tausasa mana shin mutumin da ya zagi cikin da ya zagi sahabbai ko ya zagi wanda daga cikin su kuna jin ya shiga cikin wallazina ja'u min ba'di bai shiga cikin su ba to wallahi alazim ya ƴan uwa da matasa ne da ƴan mata ne da sisters wallahi alazim shi'a ba addinin musulunci ba wallahi da addinin musulunci ce to da duk malamai da suka zo dinnan manyan malaman hadisi da fiqh jidda ita suke amma imam malik har cewa in ka ga dan shi'a kakkai magana da shi yace fa innahum yakzibun yace duk magana da zasu fadi ƙarya ne wannan magana tana nan a cikin littafin Ibn Taymiyyah Minhajus Sunnatin Nabawiyyah to zai zama addinin shi'a ya gini ne tantagariya akan zagi da yi wa sahabbai sharri ka duba cikin littafin Rijalul Kashi yace duk wata zina da aka yi a duniyar nan da duk wata giya da aka sha da duk wani kisan kai da aka yi yace har kiyama ta tashi Abubakar da Umar suna da laifi akan haka ya faɗi wannan magana cikin Rijalul Kashi duk waɗannan ana tattako matsaloli ne kadan kadan wata ran munasaba za ta zo wallahi za a zo a kwance matsalolin nan game da shi'a domin waɗannan matasa da kuka gani tsakanin su da Allah suke nufin addini da yawa daga cikin su to rashin ba a tsaya an bayyana musu sahihus sunnatin nabawiyya ba a bayyana musu ingantacciyar sunna ba shi yasa sai suka laluba dama da haku shine sai suka lalubo maraci kuma sai aka zo aka yaudare cewa za a kafa gwamnatin musulunci wallahi ba manufa a kafa gwamnatin musulunci ba ko Iran ba gwamnatin musulunci bane ku ne in za su bugo muku takardu suke sawa Islamic Revolution amma maqalatul Khomeini ina nan da shi mujalladi 7 ne surutan duk da Khomeini ya tun daga san da ya kafa wannan sheidaniyar hukuma har zuwa ran da ya mutu duk waɗannan maqalat ne ina nan da su mujalladi 7 ne aka tattara daga Iran aka bugo ba daga wani wuri ba duk inda ya tashi magana baya cewa inna sauratana hadhihi al-islamiyya baya cewa wannan revolution namu islamically wannan gogormaya ta musulunci sai ya ce inna sauratana hadhihi ash-shi'iyya wannan gogormaya ta mu ta shi'a a to in ta shi'a ce ashe mu ba ruwan mu dan mu ahlus sunna ne to amma an za a bugo mu dalla sai a ce gwamnatin musulunci dan waje za ta yi dan a yaudare mutanen waje amma wallahi ba abin da ke ciki wallahi tallahi sai sheidanci da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan to sai a yaudare mutane da aka zagi annabi da Salman Rushdie ya zagi annabi wane ne ya kashi hukunci ai Khomeini ne yake kauna annabi kaza idan aka zagi annabi a jarida a Katsina suwaye suka tashi ɗan shi'a wallahi di yaudara ne ya fito wannan ne yayi dan ya yaudare duniyar musulunci amma ko ma cikin littafin shi mana ka gani kashful asrar sunan littafin kenan yana dab da zira su kamar da shekaru ko biyu ko uku ya rubuta shi waito nan asirin sahabban annabi idan da gaske yake ya tona asirin waɗannan kafirai mana America da Russia da sauransu, ko ba yana cewa yana gugurmaya da su ba, to amma sai littafi Kashful Asrar sahabbai ya rinka bin su jumlatan wa tafsila a dunkule, kuma ya rinka farfasa su ɗaya bayan ɗaya yana zagin su. Sa'annan cikin littafin shi Al-Hukumar Islamiyya shafi na 52, ai a wannan littafin ai ya faɗi kalmar da tafi zagi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, zagi ce ga Allah, shi kuma wannan hukunci ne akan shi. To dan me za a yaudari mutane? Yace wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqamun inda Allahi maqamun la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalu. Yace mun tattaro duk abubuwan da suke a hannunmu na riwayoyi, za mu gane cewa limamanmu guda 12 din nan, waɗannan limamai nasu da suka ɗauka kamar alloli, suna da matsayi a wurin Allah, matsayin da yake mala'ikan da ke kusa da Allah bai kai shi ba kamar Jibril, annabin da yake manzon Allah bai kai gare shi ba kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin wannan maqalat nashi, Khumaini yana cewa ka sani da cewa dukkan annabawa ba su isar da sakon da Allah ya aika su da shi ba, yace har Annabi Muhammad bai isar ba, yace mutumin da zai isar da sako cikakke babu na ƙasa yace shine al-mahdil muntazar, mahdi wai shine zai cika sakon, tare da cewa ku sani da cewa yadda Shi'a suka dauki fassarar mahdi ko ma'anar mahdi daban da cikin yadda yake a musulunci, su mahdi a wurin su yanzu har ma an riga an haife shi kamar shekara 1100 da wani abu, wai ubanshi da yaga za a halaka shi ne ya haka wata rijiya ya saka shi a ciki ya kulle shi, to yana nan wai sai ran da duniya ta dawo hannunsu tukuna sannan zai fito. Amma mu mafhumin mahdi a cikin aqidar mu ta musulunci shine mahdi ma ba a haife shi ba tukuna, amma za a zo a haife shi, kuma wani bawa ne cikin bayin Allah zai aiki da shari'ar da Annabi ya zo da ita, ba wai zai nakasa ta ba ko ya kawo wata, amma su sun ce wai mahdi zai zo ya karasa wannan aiki, wai Annabi bai cika sa ba. To waɗannan su ne maganganun shi da ke cikin littattafan shi, kuma duk wanda yake musu Khumaini yana da manyan littattafai guda uku a rayuwar shi, banda waɗancan maqalat, waɗancan surutai da ya yi ana rubutawa, waɗanda ya rubuta da alƙalamin shi Kashful Asrar Al-Hukumatul Islamiyya sa'annan Tahrirul Wasila, wannan littafi na fiqh ne, ka je ka gwada shi da ake ce muku Shi'a wai mazhabi ne, Shi'a aqida ce kuma mazhabi ne, ka je ka gwada ka gani inda yake Khumaini yake saba wa dukkan fuqaha ina duniya gaba daya, ba ma na duniyar musulunci ba, har na duniyar su ta Shi'a, yana rugurguza abubuwan da suka gina. Shi yasa aka samu Ad-Doktorul Allama Musa Al-Musawi ya yi littafi Ash-Shi'a wa Tafhih, duk baki ɗaya shi dan Shi'a ne, dan Shi'a na asali ma, yana nan a kasar Tehran, a nan cikin Iran kenan, a federal capital din su, yace duk waɗannan abubuwa ba shi cikin addini, a yace bid'a ne a Shi'ancan ma. To duk ina aka baku sai a rinka aiko muku da mujalla, amma da ku ƴan iska an hana ku kuyi karatun Muhammadiyya, an hana ku kuyi karatun boko, an hana ku kuyi sana'a, sai wani ɗan iska ya baka jarhula ka murƙa ka je kai rashin kunya, ƙarshen lokaci shi kuma ya tafi ya baka, shikenan kai ka riga ka zama me, ka zama abin tausayi? Ya kamata matasa mu rinka yi wa kanmu faɗa fa, kana makaranta, kana karatun medicine ko kana karatun physics ko chemistry ko wani abu wanda in ka fito za mu ci gaba, sai a ce maka wannan ba kyau sai ka bari, wallahi ba kanka kaiwa asara ba, har mu kaiwa asara, ƴaƴan mu da za su biyo baya ba za su yafe maka wannan abin da kai ba, don kai ɗaya ne cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama, to ka'ida cikin al'umma Annabi dole ka amfani kanka ka amfanar da wani, in ba haka ba ka fita layin al'umma Annabi, saboda Allah yake kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, ku ne mafi daraja cikin al'umman duniya baki daya, an halicce ku ne dan ku amfani kanku ku amfana wa wani, ashe in ya zama kai ba kai karatu ba, ba kai sana'a ba, ba abin da ka iya a rayuwarka sai rashin kunya, ka amfani kanka? To in kai zaka iya yafe wa kanka, zaka iya yafe wa sauran al'umma da suke da haƙi akan ka, tunda Allah ya kanta maka sai ka amfane su, me faskare wannan bai taimaka wa al'umma? Yana taimaka wa al'umma, me kwasar kashi ma na taimaka wa al'umma, ka gwada ka ga ran da suka yi yajin aiki, ba su kwasar kashi ba, ran da suka yi yajin aiki kowa zai toshe hancin shi a cikin gidan shi, amma aikin su na tafiya daidai ne yanzu, shi yasa ka ji duniya ta zauna lafiya nan, to ashe su ba suna taimaka wa al'umma, to ka taso kana matashi, wallahi akwai samarin da yake a anguwan mu, duk baki ɗaya sun bar makaranta, samari ne duk sun bar secondary school tun suna form 2 suka bari, sai kwaya ɗaya ya daure yana zuwa su ne ta miji tsiya, sai na kira shi na ce ka daure dukkan su, sai ka auna musu tiyar shinkafa, sai ka sai wa matan su rago in sun haihu amma ka daure wa ma yulqaha illa alladhina wa ma yulqaha illa zu hazzin azim duk wanda bai karatu ba ka sa mishi ido ka gani sai ya zama bawa nan gaba tafi GRA ka ga misali na ba ma nan gaba ba tun yanzu tafi GRA dan shekara 30 yana cikin gida iya condition na tintima shi ana sanyin nan da shi da iyalin shi nan ga wani tsoho dan shekara 60 da kare da gora yana gadin wancan me ya kai dan shekara 60 ya gadin dan shekara 30 bai yi karatu ba ya zama bawa ka tafi GRA ka gani yanzu yana nan kare ne abokin zaman shi qarinuhu al-kalb Allah ya kiyaye kace zai mu dawo cikin karatu Abu Dharr yace sunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ramadana mun ya azumin Ramadana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum bina shay'an min ash-shahr yace tunda muka fara azumi annabi bai yi mana sallar daraba ko kwaya daya hatta baqiya sab'un hasbi da kwana bakwai ta rage azumi ya fita fa qama bina hatta dhahaba thuluthul layli annabi ya fara yin sallar nafila ta tarawih da mutun daga farkon dare har sai da 1 bisa 3 dare ya tafi sai kamar karfe 10 na dare akai sallama ina fijo liman fijo in aka fara salamu alaikum Allahu akbar kenan wallahi wani kunin zakin da ya gama wucewa makogoran ka ba za ka jana haraman sallah alwala kowa ya jin kida je akan sallah asal sai ka fito da gudu kana ruku'u kana amanka za gani kana ruku'u kana amanka za shine a rinka yi a tsanaki ka ci abincin ya kwanta ka sha ruwa ka ji dadi sai ya fito ai sallah tsanaki gashi sai da suka kai sulusun dare kamar karfe 10 na dare kenan sannan akai sallama karshe falamma kanati sadisa lam yakun bina lokacin da ya rage saura kwanaki 6 to annabi bai yi mana sallah ba kuma sai zaman shi a gida falamma kanati alkhamisa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kwa azumi ya rage saura kwana 5 qama bina sai ya fito ya mana qiyamul layli hatta zahaba shatrul layli hasse da rabin dare ya tafi kaga ashe a hankali yake tarbiyyar mutane ina limamai yau in ka kai musu karfe 9 gobe sai a ƙara 9 da rabi a hankali a hankali a hankali sai kaga wata ran ma ka je karfe 2 ba wanda zai damu amma ranar farko aka zo sai karfe 4 kai sallama gobe daga kai sai ƴan kwaya 2 zaka ganka a hankali ake ja insha Allah in mutum yau ya zo ya ji dadi sai ka ji yana cewa ina ma dai a ƙara Allah ya kai mu gobe sai a dan ƙara din ana tura gaba ana tura gaba haka to shine yace fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah law naffaltana qiyam hadhihi al-layla ina ma da ka ƙara mana tsayuwar wannan dare dama nafila shine ƙari naffaltana ka ƙara mana daga rabin dare din ma a ƙara mana ka gani ko sahabbai kullum me suke so alkhairi a ƙara mana nafila shine ƙari gashi ne yace wa wa menene yaquba nafila an gani ishaqa wa yaquba nafila ko ايه ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله الله مدوكين سركي ne a magana game da annabi ibrahim yace mun bashi baiwar da mai suna ishaq sa'annan muka kara mishi da jika kuma yaqub in ba Allah ba wa yake irin wannan kyauta subhanahu wataala ma'ana dan tun ba a haife shi ba a ce zaka samu da sunan shi wani sannan zai haifa maka jika sunan shi wani wani irin kwanci hankali ya wuce wannan ma'ana tabbas za a haifi dan kuma tabbas dan ba zai mutu ba zai rayu tukuna har ma sai ya haifa maka jika Allah kenan mai kyauta da ƙari shi yasa abinda ake so ka bi Allah annabi ibrahim da ya bi Allah ya watsar da duk kafircin da mutane suke sai Allah madaukakin sarki ya canza mishi ƴaƴan halal irin albarka mun fahimta sun yi baran-baran da mutanen garin su hadda mahaifin shi saboda bautar gunki da ya dawo ya zo ya ware da yake zuciyar shi tana ta'allaka ga Allah Allah bai bashi kunya ba sai bashi dan halal sai mafarki yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya dana nayi mafarki na ga ina yanka ka mafarkin annaba gaskiya ne an ce in yanka kake na amma ka je kai shawara me kake gani sai yace wata shawara zan yi ya abatis almatu umar abinda aka ce kai da ni kai satajiduni insha Allah min as-sabirin in Allah ya so ko kuka bazan yi hakuri shi ya dauko kayyaje na wasata da igiyar da za a daure shi ya kuma baiwa uban shawara in ka zo yanka ni ka kifa ni ta goshi na ya kifa kasa dan kar in ganka ka ganni ka ji tausayi na shine Allah yace wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin sai da ya tallafe shi zai yanka tukuna sai Allah ya kira shi ya Ibrahim ka gaskata umarnin da Allah ya maka a mafarki sai aka kara go aka fanshe shi ka gani sai da Allah ya ce wa aslama falamma aslama sai da duk suka sallama abin da ya rage kawai shine yanka to shi yasa Allah ya ce kai kaza kai ba za ka ji kunya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan sahabban abin da suka yi kenan duk abin da manzon Allah ya ce su sai shi yasa kaga Allah ya ba su abin da yafi komai tsada da daraja a lahira aljanna kenan to shine sai ya ce da ma ka kara mana ya manzon Allah a wuce rabin dare din fa qala sai annabi ya ce innar rajula idza sallama al imami ai idan mutun yayi sallar tarawih tare da liman hatta yansarifa har sai sanda liman ya sallame shi ma ya sallame kutiba lahu qiyamu lailatin za a rubuta mishi ladan kamar ya kwana yana sallah wannan hadisi yana tabbata mana da cewa annabi yayi sallar tarawih jama'a yana tabbata mana da cewa akwai falala ga ainihin yin sallar tarawih a jama'a idan haka ash-shaykh al-albani yace kai a jama'a yafi kai kai kadai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan kai din nan aka sallame zuwa karfe 9 ko 10 ko makamancin haka to sauran daren da ya rage ka je ka kwanta kai bacci ka baiwa jikinka da iyalinka da sauran masu haƙi akan ka haƙi to duk za a rubuta maka ladan ka makana ta sallah ne shi yasa ka bi sunna ba wai ka kwana sallah bane a ce ai wance tana kwana sallah tana raka'a 1000 yaushe zaka iya sallah raka'a 1000 raka'a 1000 lissafin ba zai rushe maka ba tasbihi ma kana yi 99 kuna neman ku gaddama da shedan yana rusa maka lissafin 99 balle raka'a 1000 jama'a bijine nace insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu bayani akan a salloli da aka ce wai ana yi lailatul nisfi min sha'ban idan rabin sha'ban din nan ya raba wai akwai sallah raka'a 100 za a yi qul huwallahu kaza kaza duk gobe za mu zo mu fashe wannan abu duk hayaniya ne da ban kaura ka watsar da su abinda aka samu cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallama munasaba akan bayanin da muka yi muku lokacin da watan azumin rajab ya kama muka ce azumin rajab da ake azumin tsofaffi bai da asali a sunnah to tunda mun yi muku izalatul bid'a sai mun muku iqamatus sunnah to tunda wannan rajab bid'a ne yin azumin shi da duk wasu salloli da ake cewa ane da wata zakka da wata sadaka duk bid'a ne to Aisha Allah ya kara mata yarda cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi yace annabi bai taba yawaita azumi a cikin wani wata ba fiye da wannan wata na sha'ban to wannan ana so kai ainihin azumi a cikin shi mustahabbi ne ko a farkon shi ko a tsakiyar shi ko a ƙarshen shi duk yadda ya samu ɗaya ne ya samu biyu ne ya samu uku ne ya samu in kai haka yayi daidai da sunna shikenan kaga shaytan sai yayi zalunci abinda annabi yayi sai ya nuna mutane wannan sunan shi sallar tsofaffi ba a azumi a ciki abinda kuma annabi bai ba sai nuna wa mutane azumin tsofaffi ku yi wannan shaytan da kake gani fa baka da maki kamar shi fa annabi adamu da hawwa'u suna aljanna cikin ni'ima shikenan yazo sai da ya kutun aka sallamo su suka taho waje ba dan haka ba da ni da kai da wanta duk a aljanna za a haife mu duk wannan karatu da wannan fasara kiyamu ramadani da ba a zo kan shi ba ma duk da ba a zo kan shi ba zama za a yi kawai a yi ta shagali a ci daɗi a aljanna to duk shi ya watso mu duk sanda ka ji kana faskare din nan ka tuna shaytan ya ja maka dama sai da Allah ya ja kunnan annabi adam yace ya adam kai adam wannan shaytan da ka gani inna hadha aduwwun laka maƙiyanka ne fala yukhrijannakuma min aljanna kada ku sake ya fito da ku daga aljanna sai yace fatashqa kai ne zaka wahala hawa'u ba ruwanta tana gida dole a kawo in ta ce ban bita za su yi in ka fiye furanto ta ce ba ta sha shi yasa kaga cikin hikima Allah da yake fatashqaya ba za ku wahala sai yake kai za ka wahala ka duba wanda matan ka ganta sai ganta murjejiya kamar sabon tumatir amma mijinta sai ka gan shi da faso da menene duk ga wahala fatashqa kenan kai ne cikin wahala to shi ne duk wallahi makiyin mu ne duk wannan da ba a tsaya ana wannan microphone ya lalace tebiri ya gurgunce dai shi ya saka wannan wahala din Allah ne nufa shi yasa wata ran annabi Musa da annabi Adam suna zance Allah ya hada su suna tattauna kai kai kaza kai kaza kai kaza sai annabi Musa sai ya ce wa annabi Adam kai ne ka jawo mana wannan wahalar da muka shiga ciki yace ba dan ka bi wannan ainihin shawara da Iblis ya baka ba yace da babu yadda za a yi mu zo mu fada cikin wannan wahala sai annabi Adam ya fashe da kuka yace aka goranta mun kaddarar da Allah ya kaddara mun Allah ya kaddara zai zauna a aljanna amma ya kaddara zai fito ta sababin wannan ainihin shawara ta shaytan zuwa ya ba su shawara ka san kai mutumin kirki ne gani kake kuwa mutumin kirki wa qasamahu ma yarantsi musu da Allah inni lakum ala minan nasihin haba adam ai nasiha nake muku ne masoyin ku ne shikenan sai zalunce su shikenan sai su maka ce to ku sako shikenan aka zo sai an yi noma sai ga taki yanzu ko kukan taki sai an yi noma sai an wahala taki garin bin taki layin taki kaje a kare kafarka duk wancan sakamakon ne ka zo ka zuba sai ya fito tsaf yayi ido tsin tsaye su je su cinye duk wahalaka ta tafi iska sai abaka da karmami an baka da karmami kana cewa zaka je ka ziyarwa masu yin danni sai wani bafulata ne ya turo shanun shi duk su cinye baki daya duk wancan sakamakon ne Allah ya kiyaye to falamma kanat ar-rabi'ah da ya rage saura kwanaki hudu azmi ya kare lam yaqum sai annabi bai fito min yi sallar da raba kaga yana ketare musu kwana daidai saboda yanzu ne ake tarbiyyar imanin su falamma kanat ath-thalitha lokacin da ya rage saura kwana uku ash-shaykh al-albani ya sauke lamba anan yace ya'ani laylat sab'in wa 20 wato daren 27 kenan wa hiya laylatul qadri ala al-arjah kama sabaka shine daren laylatul qadri kamar yadda ya gabata jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nasa annabi ya tattaro iyalan shi da matayen shi da dukkan mutane saboda daren laylatul qadr yana da daraja inna annahu fi laylatul qadr qur'ani daga sama tattan daga can baitul izza can gurin ubangiji inda qur'ani yake aka sako da shi zuwa sama ta daya a cikin laylatul qadr sannan duk daren laylatul qadr wannan ne daren yin budget ga Allah wane zai mutu wane zai samu arziki wane zai tsiyace wane zai kare wannan ne dare na bayyana wa mala'iku kaddarorin da Allah kaddara na alkhairi ko na sharri a wannan shekara baki daya a wannan dare Allah yake bayani to shine yace lailatul qadri yin ibada a cikin daren lailatul qadri khairun min alf shahr sai kai watanni dubu kana ibada in mutun ya dace da lailatul qadri kai ka shanye shi alada don aka ce yau daren 27 sai ka tattaro matanka da ƴaƴanka dama Allah yake wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha iyalanka ka rinka umarnin su da sallah kai kuma ka daure akan yin sallah kakka zama amrun qaulun bila amal kana fade kai baka aikatawa matarka ka koya mata yaya ake sallah sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan ƴan dattawa namu tsofaffi din nan ka koya mata ya ake yi to sa'annan ƴaƴanka ka nuna musu to in ka nuna musu fa bai isa ba in ta kaje kai sallah ka dawo in ka dawo sai ka bincika wanda kin yi sallah wanda kin yi sallah wana kai sallah wana kai sallah wannan aiki ne akan ka fa amma in ba ka daure ba sai kaga cewa da wahala ne ka iya yin wannan sati guda sai ka watsar in ba zaki ba oho kabarin ki daban nawa daban a matsala ba anan take ba kabarin ta daban naka daban amma kuna da alaka tunda zaman aure ya hada ku wannan kuma danka ne ko yarka to akwai amana akan ka dangane da shi dan haka kai kokari ka kiyaye wallahi mutane da yawanci ba su kula da iyalin su game da waɗannan fajan to yadda ka san kai sallar dole ne ko to haka ka umarci matarka da yarka da duk wanda yake karkashin ka in ba haka ban ka je kiyama sai a ce waqifuhum innahum mas'uluna a tsaye da su tukuna they are to be accounted za a yi musu tambaya tukuna duk wanda aka ba a bincike shi ba zai haye ba jama'a wunin yawan aka ce za a bincike ka in ayyukanka na alkhairi sun yi rinjaye za a kai ka aljanna in na sharri ne za a kai ka wuta kai da kanka za ka ce a rufe asiri saboda ka san da wahala ka haye shi ne sai ya ce jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nasa annabi ya tattaro iyalin shi da matayen shi da kuma ainihin sauran mutane an ce iyali ne nan saboda an hado da magana ƴaƴan shi da jikokin shi sannan aka zo aka ware aka ce matan shi da duk sauran mutane faqama bina hatta khashina an yafutana al-falahu Abu Dharr yace annabi ya tashi ya mana sallar dare har sai da muka ji tsoran alheri ya kubuce mana qala mai riwaya yace qultu mal falah sai nace menene al-falahu din alherin qala sai yace as-suhur suhur da aka fara sallah daren lailatul qadri tun daga bayan sallar isha sai da muka ji tsoron ma kada fa alfajir ya fito ba mu samu yin sahur ba thumma lam yaqum bina baqiyata ash-shahri sannan sauran kwanakin wata din kuma annabi bai sake ci gaba da yi mana sallah ba tunda dai an kwashi ranaku masu falala din sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne sahihi ashabu sunan mana Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Darimi da Sa'id ibn Mansur dukkan su ruwaito shi hadisi ne mai inganci السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعه فيه اي كaga a can an ce annabi sallallahu alaihi wasallama da ya salla daren 27 kuma bai ci gaba ba ko to me yasa shine yace sababin da yasa annabi bai ci gaba da fitowa yin wannan sallah ta jama'a ba alfaqratul khamisa gaba ta biyar ash-shaykh al-albani yace wa inna ma lam yakun bihim alayhi salatu wassalamu baqiyata ash-shahri khashiyata an tufrada alayhim salatul layli fi ramadana abinda yasa annabi bai ci gaba da yi musu sallah a wadannan dare raki ba tsoran kada a farlanta musu sallar dare a watan azumi yanzu in aka ce sallar tarawihi dole ce wani fa da wahala ma in azumi yazo sai ce bari aje musulunci ka duba ka gani in aka fara ta 10 ta farko din nan 10 ta wuya to wani daga ne yake zuwa yake daina zuwa sallar tarawihi to in aka ce dole ce wani sai ya hallaka to shi yasa tsoran ka a farlanta sai annabi ya daina yi musu fa ya ajizu anha in kuma aka farlanta musu sai su kasa kama jaa fi hadisi aisha ta fi sahihain kama yadda yazo a cikin hadisin aisha wanda bukhari da muslim suka ruwaito shi wa ghairihi ma da wadansu malaman sai albani yake wa qad zalat hadhihi alkhashiyatu bi wafatihi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da annabi yake tsoro na arlanta din to ya gushe saboda mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda annabi ya mutu ai ba wata shari'a da za ta sauka ko بعد أن أكمل الله الشريعة النبي يا رسول بايان الله يقوم بشكل شريعة قف شيئا هر فيك ويا إيه كرك كارا والله كنا كارا واتاك دكجي بي سيتا فشي قوة فهمت وانا لكيو كو من فهمت وانا لكيو جماعة إنا منين مثال وانا ينزو وانا الرديو دفك حكا فيك جاو متى وانا نلقى نركا ويا دفك بتوشكين جنريتا نيفا فيك جونا متى كشيكا نسان تيمليا دك أرهيني to za ta yi amma shikenan ko za ta yi maka dam shikenan ko rabu to ya kamata ka fahimci abin da ake nufi da bid'a kai marmaza ka janye ta a cikin addinin kan ba haka ba duk za ta wargaza maka addini kullum aka ce maka bid'a din nan kaza bid'a ne kai farin ciki ka gane ashe kaza ba kyau to duk laifin da kai ada sai Allah ya markade shi zai rubuta maka lada madadin shi ba wai shafewa kawai za a yi ba fallalar tuba daga saban Allah kenan in ka tuba duk zunubanka na dadin nan ba wai shafe su kawai za a yi ba in aka markade su idan guda 100 ne to shikenan sai kuma an rubuta maka lada 100 madadin su kamar an kace ai muna nan akai a haka aka same mu a haka za a ban mu haka za a baku kuma cikin wuta kenan ku Allah ya kiyaye shine yake annabi ya rasu bayan Allah ya cika wannan shari'a wa bidhalika zana alul da wannan ne abinda annabi yake tsoro shine illa din ya gushe wa huwa tarkul jama'ati fi qiyami ramadan shine barin yin sallar jama'a a cikin watan ramadan tunda annabi ya rasu to shikenan wannan illa da ake tsoro ta gushe wa baqiyal hukmu sabiq hukuncin tan da ya gabata yana nan tabbatacce kenan wa hiya mashru'iyatul jama'a shine shari'a ta tabbatar da ayi salatul layli sallar tarawih ayi ta a cikin jama'a tunda dama annabi yana tsoron kada in ci gaba Allah ya farlanta to yanzu tun da ya rasu kaga ba za a farlanta ba kenan ko to sai a da a ci gaba da yinta sai ya ce walizalika ahyaha umar radiyallahu anhu saboda haka sayyidina umar ya raya wannan sunnar Allah ya kara mishi yarda kama fi sahih al-bukhari kama yadda yazo a cikin sahih al-bukhari wa ghairihi duk magana da albani sai ya ce maka ga dalili to me ne dan Allah ko dan dai kawai an zo an samu mutanen musu sun saba ne musu magana ba dalili mutun ya tashi ya zubo muku maganganu ku kanku ba su kama kokolwarku ba sai ku ta jefa mishi hadaya mun fahimci wannan ya karya kai ya karya maka jali duk ya dagula maka rayuwarka kuma ka abin nan za a yi maka magana sai a ce ka duba littafi kaza littafi kaza gashi yace kama fi sahih al-bukhari wa ghairihi kama yadda yazo cikin bukhari da wani littafin mashru'iyyatul jama'ati lin-nisa shar'an ta yin sallar jama'a ga mata su kansu mata an shar'anta musu cikin watan azumi za su iya haduwa ayi musu limami wanda zai rinka musu sallah al-faqratu sadisa faqara ta shida wa yushra'u lin-nisa'i huduruha kama fi hadisi abi dharr as-sabiq an shar'ana wa mata ma za su halarci sallar tarawih kamar yadda yazo a cikin hadisin abi dharr wanda ya gabata tunda an ce jama'a ahlahu wa nisa'ahu iyalin shi da matan shi ya tattara bal yajuzu an yuj'ala lahunna imamun khassun bihinna ya halatta ma a sa musu limami nasu na musamman su mata ghairu imamin rijal banda limamin maza a ware nasu daban su ma a nada musu limami faqad sabata anna umar radiyallahu anhu haqiqa ya tabbata cewa sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda lamma jama'an nasa alal qiyami lokacin da ya tara mutane akan su rinka sallar asham ja'ala alal rijali ubay ibn ka'ab sai ya nada ubay dan ka'ab ya zama liman kaga alal ramma babban alal ramma ko ashe yanzu a zabi liman sai a zabi waye yafi iya karatun alqur'ani abin da yasa shi karatun alqur'ani din yin shi gyararre shine bautar Allah an ana yin shi da gargada to sabon Allah ne to shi yasa ko dan yaro ne dan karami sai a kawo shi a sashi yadda yana yin qira'ar zaka rinka jin dadi malam ka duba an ka kamo a satellite mana suna yi a makkadin nan ka duba sai kaga zaka ga Bahaushe gashi shi ma wani bai jin ma abin da ake cewa ya kafa hular shi sosai gashi shi ma yana bin sallah sai ga yana kuka ko da bai ji amma dadin karatun alqur'ani hatta aljanu duk iskancin aljanu suka ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba duk iskancin su suka ce kai mun ji wani abin karanta mai ban mamaki suka ce yahdi ila rushdi yana shiryarwa fa amanna bihi mu mun yi imani da alqur'ani walan nushrika bi rabbina ahada har abada ba mu saki hada Allah da wani ashe da ma qur'ani ne bai zo ba shi yasa ake shirka suka ce wallahi mu mun tsammaci mutum ba zai zo ya ƙarya bane to ga mutum ga nadi ga kwagiri ga tabaro sai zo zuga maka ƙarya kai ka dauka mutumin kirki ne ashe dan fa wannan imani ne Allah kiyaye saboda lokaci ya kure sai a tsaya a wannan gaba sai gobe insha Allah ta'ala sai a saki dakkowa daga wannan mashru'iyatul jama'ati lin nisa din nan sannan sai a karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk